A yayin wani taron gangamin da suka kira a ƙarshen mako wanda ya samu halartar ɗumbin magoya baya, jam'iyyun na adawa a ƙarƙashin ƙawancen FRDDR sun nuna rashin gamsuwa da yadda al'amuran mulki ke gudana a ƙasar Nijar. Laifin da suka ɗora alhakinsa a wuyan shugaba Isuhu Muhammadu, wanne suka ce cika alƙawalin da ya ɗaukar wa talakawa a lokacin yakin zaɓe ya faskare shi, kamar yadda za a shi daga bakin Alhaji Dudu Muhammadu na sabuwar jam'iyyar FDDR canji.
Misali, zance na kwanciyar hankali a cikin kasarmu, muna zaune lafiya, kowa yana kwana na tashi lafiya, sai aka waye gari shugaba Isu ya kwantoro mana wannan rigima, gashi ba mu kwanci lafiya. Jama'a, Isu ya yi alkawari ya ce idan ya hawa mulki, yaro daga haihuwarsa zuwa shekara 16 zai je makaranta kyauta ta takwas. Jama'a, wannan zance akwai, ya ce za mu samu magunguna kyauta a gidan likitoci. Jama'a, mun samu. Ga 'yan uwanmu 'yan kasuwa wanda aka waye gari, aka rushe musu shaguna, aka zo aka rona musu lampo mai kwari wanda kowa bai iya biya. Aka waye gari aka kama da wani bature mai suna Bolore yake ba talakawanmu wahala, yau kasuwa ta tabarbare.
Bisa la'akari da dukkan waɗannan abubuwa da suka ce sun gano game da kamun lidde na ɗan takarar PNDS a zaben da ya gabata, jam'iyyun na adawa sun buƙaci ya sauka daga kujerar shugabancin ƙasa saboda a cewarsu ya gaza.
Don haka ƙungiyarmu ta FRDDR ta ce ya kamata mu tashi haikali mu yaƙi wannan mulkin ta hanyar demokaradiyya. Bayan haka abin da ƙungiyarmu ta ce shugaba Isu ya kamata ya ajiye kwarkwarkwarniyar mulki ya je gida ya huta saboda mulki da ya fi ƙarfin Isu.
To amma jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta yi watsi da wannan bukata da shugabanninta ke yi wa kallon furici irin na 'yan siyasar da dabarar gwagwarmaya ta suɓucewa, in ji Alhaji Aminu Umaru, PNDS tarayya.
Wannan shi zance kawai bai ma taso ba, saboda mangayo wannan abubuwan suke nan gali, kawai magana ce wacce son zuciyarsu, ta wacce hanya ce zai yi gida. Wannan insha Allah wannan mandakin siya ida ta zahir limi, muna bayan shi 100% siya ida mandakin shi cikin wannan ta babu kasawa. Cikin mandat ta farko kowa ga aikin da an kai, in Allah rida mandat ta biyu wannan za a ƙara duk abin da kaga doka, in Allah rida cikin ga mandat na biyu, in Allah rida siya ida shi babu sha baya. Kenan babu zancen kasawa, illa an kasa ce su ne ake cewa sun kasa rike adawa yanda ya kamata.
Jam'iyyun na adawa sun buƙaci haɗin kan dukkan 'yan siyasa da 'yan farar hula da dai dukkan masu fatan ɗorewar tafarkin demokaraɗiyya don gwagwarmayar samar da sauyi a demokaraɗiyyance, abinda ke nuna alamar sun farka daga dogon barcin da wasu ke kallon ya karye lagon ƙawancen na FRDDR tun bayan da hukumar zaɓe ta bayyana Isu Muhammadu a matsayin wanda ya lashe zaɓen 2016. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.